Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara a matsayin ranar yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun kwayoyi a duniya baki daya. Taken ranar na wannan shekarar shine Share Facts on Drugs Save Lives, wato bada labarin gaskiya kan illar kwaya, ceton rayuka. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi na Najeriya, Brigadier General Buba Marwa, ya ce hukumar za ta yi amfani da waɗannan kwanaki tare da hada karfi da karfe da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da yaki da miyagun kwayoyi, wato UNODC, kungiyoyi masu zaman kansu, gidajen yada labaru da masu ruwa da tsaki, don wayar da kan jama'a game da irin illolin da ke tattare da shan miyagun kwayoyi. General Buba Marwa ya ce duk da cewa hukumar na aiki tukuru don kawo ƙarshen tu'ammali da miyagun kwayoyi, aikin ba nata bane ita kadai, iyaye ma sai sun bada tasu gudunmawar.
Iyaye dole su hori, horo mai tsananin gaskiya kamata a yi ma yara. Tuwaye abokanan yayanku, yaushe suke fita, yaushe suke dawowa da dare? Ana bincika ɗakunan su, in sun fita a ga ko da wasu abubuwa, yara suna dawowa gida kanshin tare masu ƙarfi wanda ba su fita da shi ba, watakila suna son su kashe warin wani abu da suka shaka a wani waje. Kuma su sarakuna, malamanmu, ya kamata su ɗaga murya, ana ba yara da iyalai da matasa da matayen mu shawara cewa su daina, ba za mu bar wani ya keta gabanmu ba, in daina amfani da wannan miyagun ko yana sayarwa, za mu kama shi, za mu kai shi gaban shari'a, kuma zai shiga jeli.
Marwa ya kuma kara da cewa abin takaici ne a ce Najeriya na cikin kasashen da ke kan gaba wajen tu'ammali da miyagun kwayoyi.
Yanzu Najeriya masu shaye-shayen wiwi sun fi miliyan 10 a duk kasashen duniya, ba masu shan wiwi gaba da Najeriya. Abin kunya ne a ce mu ne a nan, wai mu ne a gaba. Ana neman ka zama kai ne gaba a wuraren ilimi ko science, amma wai mu ne a gaba saboda shaye-shayen wiwi. Mu ba za mu yarda da wannan ba.
A nasa ɓangaren, shugaban hukumar na birnin tarayya Abuja, Muhammad Malami Sokoto, ya ce fatauci da shan miyagun kwayoyi a Abuja abu ne da ya ɗauki sabon salo.
Mun kama mutane fiye da 500 a tsakanin watan February har zuwa yanzu watan Yuni, kuma mun kama zimillar kwayoyi daban-daban wanda suke da zimillar kilograms 2,100. A nan FCT mun zakulo wasu shaye-shaye miyagun kwayoyi da fatauci da hada-hadan kwaya ta hanyar internet, sai da wannan miyagun kwayoyi kuma mun bostin wannan ayyuka nasu. Mun kama mutane da yawa wanda suke sarrafa cake wanda ake kira cookies da brownies, wanda ake zuba kwayoyi a ciki a hada shi da abinci, ana ba ma yara yan makaranta, ana ba ma mutane a parties da gardens da suke cikin garin Abuja.
Ana danganta abin da ke ta'azzara miyagun ayyuka har ma da ta'addanci da shan miyagun kwayoyi. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.